ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ميجرما متى مكيون قمنا جهر بوتي ميجرما متى مكيون chief of staff masu girma masu bawa mai girma gwamnatin jihar Bauchi shawara mai martaba sarkin katagun Allah ya kara sarki lafiya shugaban wannan kungiya ta mu mai albarka ta jihar Bauchi malamin mu kuma uba jagora na wannan kungiya a Sheikh Habibu Kaura manyan malamai da muke tare da su a nan mai girma shugaban hukumar alhadai ta jihar Bauchi ƴan uwa na dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya tara mu a wannan farfajiya mai albarka farfajiya kofar gidan mai martaba sarkin katagun a wannan yammaci na 26 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya dace da 26 ga watan 1 shekara ta 2015 haduwar mu anan haduwa ce ta addini haduwar mu anan haduwa ce ta alqur'ani haduwar mu anan haduwa ce ta musulunci haduwar mu anan haduwa ce ta mutane da malaikun rahma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito manzon Allah yake cewa inna lillahi malaika sayyara Allah madaukakin sarki yana da wasu malaiku masu zurga zurga a bayan kasa masu kaiwa suna kawowa a duniya yaltamisuna ahlal dhikr suna neman ma'abuta makaranta qur'ani masu bayanin qur'ani masu fassara qur'ani masu ambatan Allah fa idza wajadu qauman tanadaw idan suka samu jama'a a wannan halin sai su dinga kiran ragowar ƴan uwansu mala'iku suna cewa ta'alaw ila ma'ana halummu ila hajatikum maza ku zo ga abinda kuke bukata ga abinda kuke so waɗannan mala'iku Allah ya halicce su ne kawai saboda wannan aikin mun san mala'ikun Allah suna da yawa kuma babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah kowanne mala'ika daga cikin mala'ikun Allah akwai aikin da Allah ya dora masa su waɗannan mala'iku aikin da Allah ya dora musu shine su shiga duniya su shiga ƙasashe su shiga jihohi su shiga garuruwa su ga ina ne aka haɗu ake karatun Qur'ani ina ne aka haɗu ake wa'azi ina ne aka haɗu ake ambatan Allah wanda ya dace da sunna idan suka sami irin wannan waje sai su kira mala'iku ƴan uwan su ce to ga abin da muke bukata sai su zo su zagaye wannan gurin da ake karatun Qur'ani ko ake tafsirin Qur'ani har sai masu karatun Qur'ani kuma gaba daya sai mala'ikun nan gaba daya su tashi su koma ga Allah idan suka koma ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su tunda Allah ya ba su aiki tare da cewa Allah ya fi su sanin aikin da Allah ya ba su daga azabarka sai Allah ya ce to mala'iku ku shaida na gafarta musu gaba daya kuma abinda suke neman tsari na tsare su sai mala'iku ce ya Allah a cikin wannan dandazan taron akwai wadansu a cikin su ba mutanen kirki bane Allah ya ce na je na fada mu mala'iku ku shirya na gafarta musu mala'iku saki cewa ya Allah a cikin su akwai wani dawana dawane mutane ne masu yawan sabanka masu yawan yi maka ba daidai ba masu yawan yin abin da suke so na san zuciya sai Allah ya ce mala'iku ku shaida humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum irin waɗannan mutane da suka hada guri daya suna jin qur'ani ko akwai lalatacce a cikin su ya ci albarkacin na kware jin na gafarta musu gaba daya to in ba irin wannan zama ba da makamantan su yaushe zaka zauna ka samu gafarar Allah cikin ɗan lokuta kadan ce sa muna fatan wannan zama Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sa gaba ɗayan mu zama ƴan aljanna abinda nake so nayi magana akan su abubuwa ne guda uku dazu mai girma shugaban hukumar Allah zai ta jihar Bauchi a ƙarshen maganar sa yayi wata magana wanda daga nan za ta zama min matashiya ne kuma in tashi akan ta inda yake cewa duk wanda ya bar Allah to yayi asara duk wanda bai rike Allah madaukakin sarki ba wannan ba zai gama lafiya ba to ni abinda nake so ne magana akan sa wane ne Allah sannan menene barin Allah sannan idan ka bar Allah ka dawo Allah zai karbe ka ko ba zai karbe ka ba wadannan su ne abinda zan yi magana akan su guda uku insha Allah ta'ala wala Allah wanda zai mamaki a ya za a ce wane ne Allah ai kowa ya san Allah a kai ne ka san Allah akwai wanda ba san Allah ba wani zai mamaki cewa wane ne Allah sannan sunan Allah kadai ba shi yake nuna ka san Allah ba ka san Allah ka san sunayen Allah ka san sifofin Allah ka san haƙoƙin Allah da suka rataye a kanka ka san abinda Allah yake so ayi sannan ka san abinda Allah baya so ayi wannan shine sanin Allah amma kawai dan ka san sunan Allah 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 wannan ba zai sa ka san haƙiƙanin Allah subhanahu wataala ba abu na biyu saboda yanzu wani lokaci ya zo da ake wasa da Allah ake wasa da Allah ake wulakanta Allah ake cin mutuncin Allah ake wulakanta dokokin Allah ashe lokaci ne da ya kamata malamai su kuma su fito su yi bayanin wane ne haƙiƙanin Allah subhanahu wataala domin hakan shine zai sa a ji girman Allah a ji kwarjinin Allah kuma a bi umarnin Allah subhanahu wataala sannan abu na uku waɗansu tsofaffin aqidu wanda suka dauki shekaru aru suka gabata wanda yanzu ake so a sake fito da su ta wani yanayi mai kyau shine cewa kowa Allah ne to kowa zai iya zama Allah akalli wannan speaker a ce Allah ne akalli wannan microphone a ce shi ma Allah ne kai shi ma mai wa'azin a ce shi ma Allah ne to wannan waɗannan za su iya zama alloli kai ka san wannan ƙarya ne to wannan shi yasa nake so in yi bayani wane ne Allah bazan faɗi wane ne Allah ba a'a zan faɗi abinda Allah ya faɗa a kansa sannan in faɗi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da Allah da aka ce ya sifanta Allah Allah madaukakin sarki ya ce al-rahman wa ilahukum na'am
wa ilahukum ilahun wahid
na'am
la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim
wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku dai abin bautawa bisa gaskiya da cancanta ilahun wahid Allah ne guda daya ba wani wanda ake bautawa bisa gaskiya da cancanta in ba Allah ba shine wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim mana babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah mai rahama Allah madaukakin sarki mai jin kai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da shi imam al-albani ya hasana hadithin Ubay bin Ka'ab yake cewa mushrikai sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad sif lana rabbak ya annabi Muhammad sifanta mana ubangijinka wane ne ubangijinka yi mana bayanin shi ya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su amsa ba manzon Allah bai ba su amsa ba ko kuma kafin manzon Allah ya ba su amsa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da sura sukutun yana yin bayanin wane ne shi to sanin wannan sura tana ƙara fito mana da cewa wane ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa so da yawa idan sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah bai sani ba zai shiru wata rana wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah tambaya manzo Allah yace ban sani ba ka bari zan tambaye malaika Jibrilu idan ya bani ansa zan zo in fada maka manzo Allah ya tambaye malaika Jibrilu malaika Jibrilu yace ya Rasulullah ni ma ban sani ba ka bari zan tambaye Allah in Allah ya bani ansa zan fada maka malaika Jibrilu ya tambaye Allah Allah madaukakin sarki ya bashi amsa sannan malaika ya zo ba manzo Allah amsa sannan manzo Allah ya ba wannan mutumin amsa wannan shine wani nuna mana inda musulunci yake ba a yin abu da ka ko da san zuciya duk abinda baka sani ba kai shiru ka tambaye wanda ya kasane ya karar da kai to da aka tambaye manzon Allah ya sifanta ubangiji kafin manzon Allah ya bada amsa sai Allah ya saukar da sura guda alaramma ita ce suratul ikhlas na'am sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim
na'am
qul huwallahu ahad
na'am
allahus samad
na'am
lam yalid wa lam yulad
na'am
wa lam yakul lahu kufuwan ahad
na'am wannan sura ita ake kira suratul ikhlas tana da ayoyi guda hudu malamai suka ce dalilin saukar da wannan sura wannan shine dalili saboda tambaya da aka zo aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ubangijin sa sai Allah ya saukar da wannan sura gaba daya wacce take bayanin akan cewa wane ne hakikanin Allah subhanahu wataala wannan sura kafin mu shiga fassarar ta mu san hakikanin wane ne Allah yana da kyau mu dan yi bayani akan falalarta dan a san wannan sura ya take sura ce mai daraja sura ce mai albarka sura ce mai amfani gare mu gaba daya domin hadisi da dama sun yi bayani akan falalarta kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da hadisi wata ran wani hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare ja gare shi wata ran wani mutum ya ji wani mutum kullun da daddare iya abin da yake karantawa ya kwanta shine qul huwallahu ahad kullun da daddare abin da zai karanta ya kwanta shine qul huwallahu ahad sai wannan mutumin sai ya rena abinda wannan mutumin yake yi cewa ya za ai wani yana karanta rabin qur'ani wani yana karanta surori masu yawa wani yana karanta dogayen surori amma kai kullun sai dai ka karanta gajeriyar sura mai ayoyi guda kuka kawai ka kwanta so da aka sai zo ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni fa wani makoci na kullun idan yazo zai kwanta qul huwallahu kadai yake karantawa sai manzon Allah ya ce da shi madalla da abin da yake yi saboda qul huwallahu ta'jilu thulathal qur'an domin qul huwallahu dai bisa ukun qur'ani ce shi yasa madalla da wannan abin da yake karantawa kenan suratul ikhlas dai bisa uku ce ta alqur'ani al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala da yazo yana sharhin wannan hadisin sai ya ce ai qur'ani ya rabu gida hudu bangare na farko hukunce hukunce ne yace bangare na farko kuma labarai ne bangare na biyu kuma umarni ne bangare na uku kuma aqida ce to ita qul huwallahu tana dauke da aqida gaba daya kaga qul huwallahu tayi daidai da ibsu uku na qur'ani haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da shi wata rana manzon Allah sallallahu wata rana wani mutum manzon Allah ya aika wata tawaga ya tura ta wani waje sai manzon Allah ya sanya wa wannan tawaga shugaba sai zama wannan shugaban tawagar shine limamin wannan tawaga din saboda haka duk lokacin da aka zo sallah ba surar da yake karantawa in ba qul huwallahu ba duk lokacin da aka zo sallah abinda zai karanta musu shine qul huwallahu wannan tasa da aka dawo gida sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wa ana limamun mu kullum ba abinda yake karantawa sai qul huwallahu sai manzon Allah ya ce ku je ku tambaye shi me yasa yake yawan karanta muku qul huwallahu da suka tambaye shi sai ya ce wallahi ni kawai saboda ina son ta shi yasa nake karanta ta suka zo suka ba manzon Allah amsa suka ce ya rasulullah abinda yasa yake karanta qul huwallahu a koyaushe ya ce saboda yana son ta manzon Allah ya ce ku je ku gaya masa inna allaha yuhibbuhu shi ma Allah yana son sa sakamakon wannan sura da yake karantawa kaga kenan son qul huwallahu yana sawa Allah ya soka ka ji kawai kana son surar saboda ta kunshi sunayen Allah da sifofin Allah tana sawa Allah ya soka hadith riwaya ta bi daga cikin wacce riwaya din cewa wani mutum ne yake limanci a unguwarsu sai yazo kullun abin da yake duk surar da ya karanta a kowace sallah sai ya rufe da qul huwallahu duk surar da ya karanta sai ya rufe da qul huwallahu sai mutanen unguwa suka taso suka kawo karar wannan mutumin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu limamin unguwarmu duk abin da ya karanta mana sai ya cike da qul huwallahu mu kuma gaskiya mun gaji da wannan qul huwallahu ma'ana mun gaji da yawan karanta ta ya kamata ya rinka canjawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun tambaye shi dalili suka ce bamu tambaye shi ba manzo Allah ya ce ku je ku tambaye shi da suka tambaye shi yace shi abinda yasa yake karanta musu ulwallahu saboda yana santa kuma abinda yasa yake santa saboda akwai sifofin ubangiji a cikin ta aka zo suka zo suka fada manzo Allah suka ce ya rasulullah kaji abinda yasa yake yawan karanta mana ulwallahu saboda yana santa kuma saboda akwai sifofin ubangiji a cikin ta sai manzo Allah ya ce to shikenan ku kun ji idan za ku yi hakuri da limamunku ya ci gaba da muku sallah haka shike dan ba za ku hakura ba to ku canja wani sai suka ce to ai kuma duk unguwar ba wanda ya kashi ya Qur'ani ba dauki lokaci ba sai Allah madaukakin sarki ya aika da malaika Jibrilu cewa a sanar da wancan mutumin wanda yake san qul huwallahu saboda sifofin akwai sifofin Allah a cikin ta a sanar da shi inji manzo Allah sanji Allah madaukakin sarki cewa hubbuhu iyyaha adkhalahu aljanna adkhalahu Allahu aljanna cewa san da yake wannan qul huwallahu Allah ya shigar da shi aljanna saboda soyayyar shi da ita wannan yake nuna kenan ashe san qul huwallahu yana daga cikin abin da yake kai mutum aljanna a takaice wannan shine falalar wannan sura din wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum a masallaci sai je yana yin wata addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar ya karanta sura gaba daya sai manzon Allah ya ce na wuce wani mutum yana karanta wata addu'a wallahi duk wanda ya roki Allah da waccan addu'a Allah zai amsa masa duk wanda ya nemi biyan bukata da irin waccan addu'ar Allah zai biya masa domin a cikin ta akwai ismullahil azam shine Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan addu'a ce in ka roki Allah da ita inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai biya maka bukata da iznin Allah to a takaice wannan shine falalar wannan sura ta qul huwallahu qul huwallahu me take dauke da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul huwallahu ahad yace ka ce ka fada musu ya manzon Allah huwallah shi Allah din ahad shi kadai yake kullun kull ba shi da nabi Allah tilo ne shi kadai ba shi da nabi ba wanda zaka kira Allah abin bautawa da gaskiya in ba Allah madaukakin sarki da ya halicci samai da kasai ba Allah shi kadai ne wannan ayar kadai tana yin raddi ga masu cewa kowa Allah ne wannan aya kadai ta isa ta zama martani ga waɗanda suke cewa kowa Allah ne wannan aqida ce ta kafirci aqida ce ta shirka aqida ce ta samu asali daga maguzawan India tun nada karshe ta sadado aka samu wasu daga cikin waɗanda suka wuce gona da iri a cikin sufaye suka dauko wannan aqida ta cewa kowa Allah ne suka shiga da ita cikin musulunci waɗanda suka shahara da daukar wannan aqida da ya hada ta akwai Ibn Arabi Muhammad Ibn Ali Ibn Arabi wannan mutumin tantiri ne yayi kokarin yada wannan aqida cewa kowa Allah ne mutum na biyu shine Ibn al-Farid shi ma wannan yana daga cikin gullatu sufiya shi ma yayi kokarin yada wannan aqida sai Ibn Saba'in sai At-Tilmisani wannan sune manya-manyan malamai da suka gabata wanda suka shigo da wannan aqida cikin musulunci suke ta kokarin yada ta aqida ta wahdatul wujud cewa duk abin da ka gani a fadin duniya Allah ne kuma babbar madogarar su shine fadin Allah ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin suka ce wai shi Allah shine na farko shine na ƙarshe shine a bayyane shine a boye shi yasa duk abin da ka gani a zahiri da abin da ka gani a batini wannan Allah ne wannan kuma ayar ba ta dauke da abin da suke nufi kwata-kwata domin abin da ayar take nufi Allah shine farko farkon da babu wani kamin shi Allah shine ƙarshe ƙarshen da ba za a samu wani bayan Allah madaukakin sarki ba kuma Allah shine wanda yake bayyananne da hujjojinsa da ainihin wato abin da yake nuni wajen daukaka sa darajarsa sannan Allah shine ainihin wato boyayye wanda wani abu ba zai iya ganin shi a nan duniya ba wanda ya sanya hijabi tsakanin shi da halittunsa a duniya shine abin da wannan aya take nufi amma suka ta kuɗa aya saboda haka dai Allah shi kadai ne aqidar cewa kowa Allah ne ƙarya ne shirka ce kuma kafirci Allah ya raba mu da wannan aqida qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne kullun kull Allah madaukakin sarki a wannan sura sai ya kore wa kansa wasu abubuwa guda uku walalla zami bayani menene hikimar kore waɗannan abubuwa guda uku Allah sai ya kore wa kansa usul Allah sai ya kore wa kansa furu Allah sai ya kore wa kansa hawashi usul Allah ya kore wa kansa usul menene usul din da Allah ya kore wa kansa shine iyaye menene furu' din da Allah ya kore kansa sune ƴaƴa menene hawashi da Allah ya kore kansa a sura sune abokai ko sa'anni duk Allah ya kore kansa a wannan sura shi yasa ya zama shi kadai dalilin koruwar waɗannan da Allah madaukakin sarki wa kansa shi yasa ya zama as-samadu da a ce Allah yana da waɗancan abubuwa guda uku da Allah bai zama as-samad ba da Allah yana da iyaye da bai zama as-samadu ba da Allah yana da ƴaƴa da bai zama as-samadu ba da Allah yana da abokai ko sa'ani da bai zama as-samadu ba amma Allah ba shi da iyaye Allah ba shi da ƴaƴa Allah madaukakin sarki ba shi da abokai Allah ba shi da tsaroku shi yasa ya zama Allahu samad Allah shi kadai ne as-samadu wanda duk mai bukata in ya tinkari Allah da wannan bukatar Allah zai biya masa kuma in Allah ya biya masa Allah ba zai rasa ba Allah ba zai gori ba Allah ba zai dana sani ba Allah ba zai ji kaito ba Allah ba zai talauci ba Allah ba za a ce bai da shi ba Allah ba zai bi ta da kullu ba shi yasa zama as-samad amma wala Allah inda Allah yana da iyaye zai iya tasowa zai biya wani bukata iyayensa dafa Allah su ce ba za ka yi ba da yawa waɗansu iyayensu ne suke hana su alheri Allah zai iya tasowa zai yi wani abu inda yana da ƴaƴa ƴaƴansu dafa Allah su ce Allah ba za ka yi ba da yawa waɗansu ƴaƴansu ne suke hana su min alkhairi inda yana da abokai ko sa'anni Allah ba zai wani abun ba domin sa'annin nan za su iya dafa Allah su ce Allah ba za ka yi ba shi yasa sai Allah ya kore kansa duk waɗannan abubuwa yace lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله باشي ده ايايا يا كوريو كان سفرو الله ولم يولد باهي فالله باشي ده ايايي يا كوريو كان اصول ولم يكن له كفوا احد باشي ده وسكيني كو صاري كو كو ابوكاي سي الله يا كوريو كان هواشي wannan ta sa Allah ya zama as-samad wanda ake tinkara da bukata kuma ya biya bukata din shi yasa duk wata irin bukata da kake da ita in ka fada wa Allah Allah yana da iko ya biya maka wannan bukata in ba Allah ba ba wanda zaka samu ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda uku ko dai ka same shi yana da iyaye ko ka same shi yana da ƴaƴa ko ka same shi yana da tsare ko ko sa'anni amma Allah madaukakin sarki shi kadai shi kullun kull yake babu abin bauta da gaskiya in ba shi ba kuma shi kadai shi yake da iko ya biya bukata Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samadu wanda yake da iko ya biya bukata. Allah madaukakin sarki naga malam ya tsaya amma a gurguje to ya ake asabawa Allah? Yanda ake asabawa Allah shine ka rike wannan Allah kuma bayan Allah. Kai tunanin wanda zai iya biya maka bukata, wanda Allah kadai zai iya biya min wannan bukatar, ko wanda zai iya yi maka bala'i, ko wanda zai iya baka, ko wanda shi zai mallaki rayuwarka, ko wanda shi yake gudanar da al'amuran rayuwarka, wannan ba karamin ainihin wato masifa bane ba karamin bala'i bane. Amma in ka rike Allah shi kadai, ka bautawa Allah shi kadai, ka dogara ga Allah shi kadai, sai kaga Allah madaukakin sarki ya wadatar da kai. Sannan kar ka yadda ka rike wani Allah wanda ba Allah ba, kar ka yadda ka dinga kallon wani a matsayin Allah Allah madaukakin sarki shi kadai yake a ƙarshe idan kai nan idan kana yin wasu abubuwa wanda musu dace ba idan ka dawo ga Allah ka gyara Allah zai karbe ka ko ba zai karbe ka ba wallahi Allah zai karbe ka a kullun abin da muke cewa babban abin da yake ba mu matsala a wannan zamanin shine lalata alaƙoƙin mu da muke ga Allah zaka ga mutum ya kai mutum amma inda zaka binciki alaƙar shi da Allah zaka ji kare ba zai ci ba mutum ya iya mu'amala amma alaƙar shi da Allah ba ta da kyau shi yasa duk wannan taron da muka hado a nan wallahi kowa ya san alaƙar shi da Allah idan alaƙarka da Allah tana da kyau ka sani in ba ta da kyau ka sani idan alaƙata da Allah tana da kyau na sani in ba ta da kyau na sani idan alaƙarku da Allah tana da kyau kun sani in ba ta da kyau kun sani idan alaƙarmu da Allah tana da kyau mun sani idan ba ta da kyau mun sani to mu kokari mu gyara alaƙoƙinmu da Allah sai Allah ya gyara mana hadisi na karshe wanda Imam Bukhari ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani mutum a zamanin Banu Isra'ila wani mutum ne rashin lafiya ta kama shi sai ya tara ƴaƴansa gaba daya saboda ya san zai bar duniya sai ya ce ya ku ƴaƴana ina so zan muku tambaya guda biyu kuma ku bani amsa tsakaninku da Allah abinda nake so zan muku tambaya guda biyu ku bani amsa kar ku ji tsoro na suka ce baba in Allah da zan baka amsa yace to tambayar da zan muku ta farko ya ku ƴaƴana menene matsayina a gurinku suka ce baba kai mahaifinmu ne suka ce to sai yace to yanzu yau idan na mutu a matsayinku na ƴaƴana me za ku iya faɗa kai na suka ce wallahi baba babu abinda zamu faɗa akanka in ba alkhairi ba domin duk wani haƙƙi wanda uba zai wa ƴaƴa baba ka riga kai mana baba buƙatar komai a gurinka sai ce to ku sani ya ku ƴaƴana ku kuna gani na mutumin kirki amma a wajen Allah ni mutumin banza ne. Suka ce baba wannan wace irin magana ce? Yace ina faɗa muku gaskiya dan zan koma ga Allah. Ni na san abin da nake wa Allah. Nayi nadama, nayi takeici amma abin da nake so da ku idan na mutu ku kona ni. Ku samu buhu ku zuba tokata, ku je cikin teku ku zazzagar da ita domin kar Allah ya kama ni. Na san in Allah ya kama ni, ni na san abin da nayi wa Allah. Allah zai min azaban da bai taba wani a duniya ba. Bai san Allah ba. Su ma ƴaƴan ba san Allah ba. Mahaifin yana mutuwa, ƴaƴan nan suka zartar da wasiyar mahaifinsu. Suka kona shi, suka ɗebi toka suka zuba a buhu, suka je suka zazzagar da ita a cikin teku. Suna gama zazzagar da wannan toka a cikin teku, sai Allah madaukakin sarki ya kira wannan tekun ya bashi umarni. Yace ya kai teku, ka hada mun tokar wani a guri daya. Yanzu-yanzun nan sai teku gaba daya ta tar wannan toka. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sai Allah ya ce ya ke toka dawo yanda kike, sai ga wannan mutumin ya dawo yanda yake. Sai Allah ya ce ya kai bawon Allah, me yasa ka ba ayyanka wannan wasiya, ko me yasa kai haka? Sai ya ce wallahi makhafatuka ya rab, yace wallahi ubangiji tsoronka nake ji. Sai Allah ya ce to tunda ka ji tsoro na kafin ka mutu, ni kuma na gafarta maka, ba za ka tafi aljanna. Kenan ya nuna duk irin abin da kake yi in ka dawo ga Allah, Allah zai karbe ka, Allah ya karbe mu gaba daya, Allah ya gafarta mana kurakuranmu, Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Abdulkadir Salihu Kazauri, sakataren zakka da wakafi ta ƙasa, Allah ya saka da alkhairi. Ina mai amfani da wannan dama na ilalewar ba da isowan Alhaji Aliko Muhammad Kankani, Chairman AA Kankani Petroleum, sa'annan kuma Chairman AM Kankani Petroleum, sa'annan kuma har ila yau ina lalle marhaba da yawun wannan kungiya na zuwan Honorable Zakariya Sale Megero, dan majalisa mai wakiltan an ga karamar hukumar Katagun a majalisar jihar Bauchi. Na'am, a majalisar jihar Bauchi. Sa'annan kuma muna addu'a Allah ya gafartawa Malam Muhammad Kabir Ahmad Azare. Muna kuma godiya ga jami'ar gwamnati da mai martaba sarkin Katagun bisa ga haɗin kai da ake bamu. Allah ya saka da alkhairi. Akwai abubuwa da yawa waɗanda aka tsinta, irin su akwai ɗan agajin da ya bata rigansa ya bata a nan, in an gani da Allah a kawo masa, an tsinci belt, an tsinci yadin hijabi da makamantansu. Zan yi amfani da wannan dama, yanzu mun iso ga mataki na jawabai. Zan yi amfani da wannan dama na gayyato shugaban karamar hukumar Katagun, Honorable Yusuf Babayo Zaki, ƙauren Azare, domin ya gabatar da jawabinsa.